nau'i annau sadis ashar
ni hakuri kawai mu iya sashi mun kusa zawa karshe saboda muka tashi bazan mu koma kanshi ba ma'rifatul asma'il mubhama sanin sunaye wanda suke ruhuhu wa qarsana fihi abdul gani ibn sa'ir thumma al khatib thumma ghayruhuma abdul gani yayo rubutu cikin shi cikin wannan fanni sunaye ruhuhu sannan khatibul bagadari sannan wasunsu qadi ibn jama'a yake cewa sai sa muka ce malamai kai suka ce duk fannin da suka samu na ilimin hadisi da wuya khatib bai rubutu cike ba kuma ya wuce sa'a qadi ibn jama'a yake cewa aksaru man jama'a fihi ma alamu ibn bashqwal al maghribi wanda nahi sani wanda ya tattara cikin wannan shine ibn bashqwal al maghribi wa naziruhu ka hadisi ibn abbas kwatan kwacin shi kamar hadisin ibn abbas Allah ya yarda shi yake cewa anna rajulan qala ya rasulullah ya ma'aikin Allah shin haji alhaji kullu am shekara cikin azumi ko haji ko wace shekara mun ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibadallah inna Allah kad kataba alaikum alhaji fa haju Allah ya wajabta muku haji ku yi haji wani mutum ya tashi yake ce ya ma'aikin Allah duk shekara ce kaga kawai ibnu abbas ya wani mutum to binciken wannan mutunan wane ne ne sai masu sharin shi ake cewa al-mubham wannan daga cikin sahabbai ne ko kuma a ce ja'a rajulun ila annabi saw qala kaza ko kuma bala rajulun fil masjid ko kuma ja'a rajulun fil masjid fa salla musii salati to binciken su fanni ne mai zaman kanshi malaman hadisi sun khassase shi duk inda aka ce ar-rajulun ko kuma wani abu rihehe dai su binciko maka wane ne ne annau sabi ashara nau'i na 17 ma'rifatu siqatu wa du'afa sanin amintattun malamai na hadisi da kuma masu rauni wa hadha an-naw'u yace wannan nau'i ajallu unwa'i ulumul hadis wa ahammiha shine mafi girman ilimin hadisi kuma mafi muhimmanci wa huwa allazi bihi yu'rafu sahih wa da'if da shi ake sanin sahihi da da'ifi wa fihi tasanifun kaseera cikin shi akwai wallafa mai yawa Idris inda da kamun hutane da su dan ba su huta bace ma Dr. Ahmad Tijani in zai abin huta ina je ya munu magana yace minha daga ciki wa fihi tasanifun kaseera akwai wallafa masu yawa minha daga ciki ma ufrida fi du'afa'i wanda kawa an wallafa shi saboda marwaita masu rauni ka kitabul bukhari kamar bukhari yana da ad-du'afa'ul kabir ya ambaci kawa manyan da muka sani ho cewa wannan manyan malaman kamar su bukhari su muslim littattafan su da muka san sahih bukhari dan shi ya shahara ne rubutun da ya ilimin hadisi ya lullumka bukhari sahih bukhari yawa wancan wajen mujallad 10 wajen mujallad 15 zai huta a haji wa alaikum salam yan kar ina zuwa kawo ba jima'a ba sanin ka kitabul bukhari kamar littafin bukhari da nisa'i da al-imam al-aqili wa darqutni da wasun su da sun yi rubutu akan marawaita masu rauni wa minha daga ciki ma ufrida fi siqat wanda aka rauku wanga kin shiga siqat minti dai yawa ni hakuri ne da sa kawo sai mu wangakin sallah ta ko da karfi bi ko mun tashi mu sallah yace wannan nau'i daga cikin su akwai wanda yayi wallafa a ciki kamar al-Imam al-Bukhari yana da ad-du'afa haka al-Imam an-Nasa'i yana da ad-du'afa'ul kabir aw al-Imam al-Aqili al-Aqili shi ma na ad-du'afa dar qudni da wasun su haka al-Imam Ibn Adi yana da al-Kamil fi du'afa'ir rijali wanda ke nuna tsananin har da su duk wani marawaici ma'ana mai rauni su kawo maka shi da tarihin shi da sababin raunin shi wa minha daga cikin ma ufrida fi siqati akwai wanda aka wallafa kawai saboda ambato ingantattun marawaita mazajen hadisi kasiqat kamar siqat na Ibn Hibban akwai siqat na al-Imam al-Ijli da sauran su ne wa minha da akwai wanda mustarakun ya hada bi ne kamar tarikhul bukhari at-tarikhul kabir wa al-sagir na bukhari da sun hada marawaita ya baka tarihin marawaita da malaman su da kuma cewa su masu rauni ne ko kuma masu inganci ne wannan tarikh ya hada duka biyu da tarikh na ibn abi khaisama da ibn abi hatim wa juwiza al-jarh wa at-ta'dil siyanatan li shari'a an halatta jarha marwaita da kuma da ta'dil samba da kiyaye shari'a kama a kirayo wani marwaci a ce mai rauni ne makareci ne kazzab ne yana kaza kaga cin naman shi ne giba ce amma giba wadda ta halitta saboda kiyaye shari'a ne giba ce wadda za a baka lada ma a ganta
annabi samin ashara shine wata rana abdurrahman kikkiawa kisa a cikin wannan kinshi tarihi jarhu wa ta'dil wanda muke bayanin dan abu hatim urrazi ya yana rubuta littafin shi na al jarhu wa ta'dil wanda muka fada can baya mujallal bi ne yana rubuta shi wani daga ciki yazo cikin malaman zuhudu din da shi ba malamin hadisi bane yazo kice mishi giba kake rubutawa yace taso na wasu bayan Allah sun shekara wajen nawa a cikin aljanna cikin ni'ima kai nan kana ta gibarsu sai ya fashe da kuka sai da littafin ya fada a hannun shi yace mishi larura ce ta sa dole ne mu bayyana an bu mu bayyana ba za a cakude hadisan annabi da ƙarya da gaskiya ba wai dan an ce yana da rauni ba ana nihin ba wai mutunan kirki bane a cikin ilimin hadisi ake nihi tana yiwa wani galibi ma kai bayan Allah ne masu ibada amma magana ilimin hadisi ne suke da matsala man khallada na usamin ashara man khallada min istiqa wanda ya cakude cikin masu istiqat amuntattu shi ma fannin muhimmin la yuraf minhu yace la yuraf fihi tasnifun mubradan fa huwa jadirun bizalik ba a san ba akwai wanda yayi wallafa cikin shi kuma ya kamata aikin kuma an yi a bayan shi wannan malamin malaman magabata suna samu duk inda suka samu kafa ana tana buƙatar rubutu suna ta rigai-rigai daga ganin magana shi tunin wasu sun rubuta man khallada min istiqat wanda ya cakuda can da yana da inganci amma yanzu da ya tsuho ya cakude ya samu rauni ya cakude cakudewa cikin sha'anin hadisi ko kuma ya samu wata rishin lafiya da ya tashi ya cakude ta kwalwo shi ta tabu iri-irin su in baka bambance ba sai ka rawaito hadisin shi mai raunin a matsayin mai inganci ko aka san haka yace summa haula aminhum man khallada li kharqihi cikin su akwai wanda ya cakuda dan saboda abun nan kinshi ta rudewa shi auli zahabu basri ko dan idan shi ya bace auri gair za kamar ibn lahi'a da muke bada misali maktaba shi ta kone gaba daya musancewa magabata rubutun hannu ne manyan manyan maktabobin su dakuna dakuna na littattafai suke da amma kuma rubutun hannu ne ka bi a rayuwarka kake ta rubutawa ka kafo ba kawo ba kana da canjin ka ce aka mini daga Kano sharhin kaza to su wannan kawai rubutawa ne zakai da hannunka ya gama rayuwar shi da wannan rubutun ya taho akai gobara duka suka kone dalilin wannan ya samu khalli ya samu tabon hankali to daga wannan baya ba a amsar ruwaya shi auli gairi zalika ko wani wannan fa yuqbalu ma rawa anhu qabla al-ikhtila sai a rawaito abin da ya rawaito kahin ya cakude wa yuraddu ba'dahu ma shakka fihi hi ay raddin abin da ya rawaito bayan cakude ko wanda muka yi shakku in yayo ruwaya bayan shekara ta 45 masalan ya cakude ya samu ikhtilal to duk abin da ya rawaito kahin 45 hi mu amsa wanda ko bayan 45 ne sai mu kiyamsa da wanda muka yi shakku mu samu tabbas ba annau usatasi ashara nau'i na 19 fi audanin ruwa cikin gariruwan marawaita garin su da suka zamana wa huwa mimma yaftakiru ila marati hufazul hadis wanda ke bukata shi suke tsananin bukata shi hafizan hadisi fi kasirin min tasarrufati matasanifihim yace wa cikin mafi yawa cikin tasarrufat insu da wallafa wallafan su wa huwa wa mimma zanihi daga cikin inda ake samun shi kitabu tabaqat na ibn sa'ad ana samun marawaiciwa ne garin su kaza ne didda ya zamani kaza ya zamani kaza ya zamana kaza amma asalin garin su gari kaza ne gari kaza da yaje neman ilimi shekara kaza yi daga shekara ta kaza zuwa ta kaza daga nan ya tahiya mai daga shekara ta kaza zuwa ta kaza daga nan ya tahi mara daga shekara ta kaza zuwa ta kaza yi bambance wannan dan in ya kawo mana hadisi a shekara ta daga 2000 zuwa 2015 masalan yana niyame kuma yace wani malami a agada sai ya bashi labari sai muke amsa mu ce lokacin yana yame ba agada sai yake ba duka wannan malamai sun yi wallafa cikin wa'annan annawul 20 nau'i na 20 shi yasa malamai suka ce ilimin hadisi ba na rago bane ko mai kasala mu yanzu da karantawa ce ma tamu ba wallafawa ba ko yanzu rago ba nashi bane fil ukhuwa sai cikin yan uwa haza fannu min ma'arifi ahlul hadis wannan fanni ne daga ilimi ne na malaman hadisi sannafa fihi ibn al-madini ibn al-madini ya wallafa al-ikhwa yan uwa wana da wana cikin malaman hadisi wasu dai ubansa dai ko ubansa dai ko kaza ya hada su yan uwa ne summan nasa'i sannan nasa'i yayi wallafa cikin sannan sarraj da wasu su misaluhu kama umar da zaid ibn al-khattab da umar ibn al-khattab da zaid ibn al-khattab uwa dai uba dai suke sanin wannan cikin ilimin hadisi yana daga cikin fanni mai muhimmanci haka nan marawaita da tabi'i da tabi'i a ce dawana dawana dawane in gida ɗaya ne kama a ce Abubakar ibn Abi Shayba da Usman ibn Abi Shayba da dan uwansu Abdurrahman ne ko wa sunan shi naman tashi su ma a ce duka ƴan uwa ɗaya ne wa da kane ne gabaki ɗayan sa sanin wannan shi ma ilimin hadisi ne annawul hadi wal 20 nau'i na 21 fi tawarikh wal wafa cikin tarihi da rasuwan malamai wa huwa fannin muhimmi shi ma fanni ne mai muhimmanci duka yana sifata da muhimmanci wanda ke karatu da bincike cikin ilimin hadisi shi yake sanin wannan yace yu'rafu bi tisalul hadis wa inqida'i da shi ake sanin ittisalin hadisi ko kuma yanke wa shofihi fusula akwai fasali fasali cikin su kaman misali in kasancewa marawaci wani a shekara ta kaza ya rasu marawaci wani shekara ta kaza ya rasu marawaci wani a ta kaza ya rasu to idan lokacin da yayi ruwaya daga wani hanyar da zaka buka gane shin yaji hadisi daga wani ko kuwa in ka buga a tarihi kaga cewa yace naji hadisi daga wani a shekara ta 20 masalan shi ko ya rasu a ta shekara ta 15 sai kai watsi da abin nan ka san ƙarya ce haka nan ya kasance shine wani daga cikin magabata malaman hadisi ke cewa idan marwaita sun ka mana sabani sai mu musu hisabi da shekaru wani ya taba kawo musu hadisi yace wani ya bani hadisi misalin da suke kawo cikin wannan littafin al-jarh wa ta'dil ya kawo misalin wanda ya kawo cewa wani ya bamu hadisi wani ya bamu wani malamin hadisi ya tsaida shi yace mishi tsaya wannan nan a yaushe baku hadisi yace a shekara ta kaza yace to wani shekara ta kaza ya rutu bayan ya mutu ana kabari shekara 20 ya baku hadisi daga nan asirin shi ya toniye ta yace ƙarya ce duka yake kaga inda ba masanan tarihin wannan kyale shi za a yi tai yana ta bada hadisin wasu da sun shekara kaza a kabari yace sun bashi hadisi mu kuma a ce mishi a wani gari ya baku hadisin yace a gari kaza tunda mai yawan ya wuce ne yace to duk tarihin shi bai taɓa ma shiga gari kaza ba bai ma bada ilimin hadisi ba a gari kaza ko a ce tarihin shi da ya shiga garin Basara har ya fita bai ba kowa hadisi ba wannan tabbas gare mu kai kace a Basara ya baka kau ƙarya ce shine masanin mazaunan garin da suka zamana ma yana da muhimmanci da sanin ina suka bada hadisi da inda basu bada ba yace al-awwal na farko as-sahihu sahihiya anna sunna sayyidil bashari shekarun shugaban halitta 63 sana shekara 63 ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa kaza sunna abubakar haka shekara abubakar da umar radiyallahu anhuma 63 sana shekara 63 suka yi a duniya wa qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duhan an amsha rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da wallaha da hantsi yawmul isnin ga ranar litinin lisanatai 10 khalat min shahr rabiul awwal ga shekara wannan kwana 12 na rabiul awwal da suka wuce sanata 11 min hijrati shekara ta 11 daga hijrar shi ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga shine magana mafi inganci ya kama duk da sabani akan rana da shekara wa mata abubakar radiyallahu anhu abubakar ya rasu Allah ya rashi fi jama'atul ula a cikin jama'atul ula sanata 13 shekara ta 13 wa umira fi wa umar kuma ya rasu fi zilhijja cikin zilhijja sanata 23 shekara ta 23 wa uthman radiyallahu anhu usman Allah ya rashi fi sanatul fi zilhijja cikin watan zilhijja sanata 35 shekara ta 35 an tsinani 80 sana a shekara 82 kaga ya kwan bi sosai wakila wasu ma sun ce 90 shekara shi gome ya tara wakila gairu wasu sun ce wani wannan ko dalilin wace shekara aka aihe shi wannan sabani shi ya aihwar da wannan wa aliyu haka shi ma yi radiyallahu anhu fi shahr ramadan ya rasu a shekara ta ramadan sanata 40 shekara ta 40 an 63 sana yana dan shekara 63 63 wakila 40 sun ce a 64 wakila 50 sun ce 65 yanin kaga duka wani cikin ikon Allah 63 da suka hadu suka rasu da annabi da su illa aliyu ake shakkun da sabanin karin kadan na shekara 1 ko 2 asani na biyu fi ashabi kutubul hadis al-mu'tamada cikin bayanin tarihin rasuwar manya-manyan malaman hadisi wanda suka rasu fanni ne fa mai zaman kanshi kawo misali ne da namuzaje yake ka mana mai san karatu zai fadada cikin fannin da sanin tarihin magabata al-bukhari al-imam al-bukhari wulida an aihe shi yawmal juma'a ranar juma'a li 13 khalat min shawwal shi kwana 15 da suka wuce na shawwal yana da kwana 15 ran juma'a aka aihe bukhari sanata 94 mai a shekara ta 1904 wa mata bi sarmakan da ya rasu a garin sarmakan da lailatul idul fitr daren azumin sallah ana gobe sallah an gama azumi sanata 56 mai a tan shekara ta 256 an isnani 60 sana ga shekara yana dan shekara 62 wa muslim ya rasu a nisabura li 50 baqina min shahr rajab ga kwana 5 sun yi saura rajab ya mutu ya rasu a shekara ta 261 kenan bayan bukhari ya yi shekara nawa daga 56 zuwa 61 shekara 5 tsakanin sa rasuwa bukhari ya bashi Abu Dawud Sijistani sahibu sunan ya rasa a Basra cikin Shawwal 75200 shekara ta 275. Abu Isa Tirmizi mata bi Tirmiza ya rasa a garin Tirmiza dan nasaba ci zuwa ga garin su dama sai 13 madad ga kwana 15 da suka wuce daga shahar watan Rajab shekara ta 279. Abu Abdurrahman An-Nisa'i Allah mashi rahama ya rasu a shekara ta 303 a Makka, wasu sun ce a Ramla, a cikin ashabu kutubu sitta Nisa'i shine karshen sa rasuwa, 303 ya rasu. Asalis na uku sab'atun min al-huffazi ba'adhum ahsanu at-tasnifa wa azma bihi al-intifa, wasu daga cikin manya-manyan huffaz bayan wancan malaman sun rasu sun kyautata wallafa cikin ilimin hadisi kuma anhwanuwa da wallafan su yahi na kowa cikin su addaru kudini. Abul Hasan Ali ibn Umar ya rasu a Bagdad cikin zulqa'ida shekara ta 385 hijriya, wa wulida kuma an aihe shi ne a shekara ta 300 wa sanatu 630 shekara ta 303. Summal Hakim, sannan sai al-Imam al-Hakim ta 306 nake so 306. Sannan Hakim Abu Abdullah an-Nisaburi dalibin Dar al-Qudini ne, dalibin Dar al-Qudini, shi yasa ake da littafin Su'alatul Hakim lidalil Hafiz Dar al-Qudini, tambayoyin da Imam al-Hakim yayi ma Dar al-Qudini cikin ilimin hadisi, littafi ne wallafaffe yana yawo. Mata ya rasu biha a cikin garin Nisabur cikin safar shekara ta 405, kuma an aihe shi cikin Rabi'un al-Awwal shekara ta 321. Summa Abu Muhammad, wannan duka wai manyan malamai da suna da wallafa mai kyau cikin ilimin hadisi, wanda suna da wallafan su. Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Sa'id Hafiz Misr, wulida fi sanat zulqa'ida, an aihe cikin shekara ta zulqa'ida shekara ta 332 shekara ta 300, wannan mai umdatul ahkam haki ne, mai umdatul ahkam shekara ta 332 aka aihe shi. Wa mata bi Misr ya rasu a Masar cikin safar shekara ta 409, yana dan shekara 76. Sai Abu Nu'aym ibn Abdullah al-Asbahani ya rasu cikin safar shekara ta 430, shekara ta 430 daidai, yana dan shekara 196, 194 kawai. Sannan Abu Umar ibn Abdul Bar Hafiz al-Maghrib, wanda muke bada misalin wanda yamma mu wada sharhi al-Istizkar da abun nan da at-tamhid lima fil muwadda min al-ma'ani wal asanid, ya rasu a garin Shaduba garin su Shadubi kenan shekara ta 463, shekara ta 463 bil muwafaqa, kuma bai kawo Khadibu ba, Khadibul Bagdadi ma a wannan shekara ya rasu, Allah mashi rahama. An 95 sana, yana dan shekara 205 ya rasu, Ibn Abdul Bar kenan. Sannan sai Al-Hafiz Abubakar Ahmad ibn al-Hasan al-Baihaqi ya rasu a garin Nisabur shekara ta cikin Juma'a al-Ula shekara ta 458, an 74 sana, yana dan shekara 74 ya bar duniya, ya kawo Khadiba ashe gashi nan. Summa Abubakar al-Khadib, sannan Abubakar al-Khadib Bagdadi Allah mashi rahama shi ma ya rasu cikin Zilhijja shekara ta 463, yana dan shekara 71. Yace qala wa qala annasu fi tilka sana, mutane suka ce cikin wannan shekara ma tafiya Hafizul Mashriq wa Hafizul Maghrib, 600 shekara ta 463 a cikin ta aka samu Hafiz na mutanen yamma da Hafiz mutanen gabas ya rasu, wanda duniya ba aika masa ba. Da Khadibu yana nihin Khadibu da Ibn Abdul Bar, shi wancan Hafizul Maghrib Ibn Abdul Bar, shi kuma Khadibul Bagdadi Hafizul Mashriq, Allah musu rahama da jin kai ga baki dayan su. Al-Khatima cikamaki, qala al-Abdu ad-Da'if, bawa mai rauni yake fada, muhibbul hadisi wa ahla, mai san malaman hadisi da masu shi, ghafarallahu lahu, Allah mashi gafara, ma'ana shine al-Imam al-Qabisi al-Bukhari al-Harawi mai littafin namu zai yi khatima, yake yana kiran kanshi da muhibbul hadisi wa ahla, bai kiran kanshi da malamin hadisi, mai san hadisi dai kawai. Kurka wannan tahari ne na malamai na kauce ma rataya ma kansu malanta. Yace hazihi al-fusul mutunul usul, wannan fasalulukan da muka zano sune matani na usulul hadis, wa majmalatu kutubu ulumul hadis shine mujmalikin ilimin hadisi, mustalahul hadis na baku shine nan a jumlace ba a wasa ba. yace katabtuha ala wajhil ijaz na rubuta shi akan huska ta takaicewa li yataysara istikhdaruha dan yayi mutun ya iya halarto da abun dan karamin littafi gashi kuma wanda zai zama maka umda cikin fannin yace fa inna hadhal fannu qad garaba wannan fanni ya zama bako wanda kuma abin da yake fada haka ne ku ga fa a zamanin shi 838 to kuma ina ga mu yanzu ko ni ga bugar da ga muku abin da yasa yake mai da hankali kansu dan saboda fanni ne mustalawul hadis wanda gaskiya ya bace kawai duk ko kaga ana yin sha'awu su gurare bai wuce sama sama ba wanda ba na ahalu takhassus bane sama sama ne ake mas'alolin wanda wani gurin galibi ma aka ga malamin ma bai fahimci ba mi wannan abin yake nihi to abinda ake nihi sanin shi na hakika da karanta shi ta hakika tun wancan lokacin yake cewa ya zama bako wa kad qara'atu ala shaykhina al-imam al-imam yace na karanta a wajen malamin mu kaga ne yace qara'atu na karanta yana sauraro kenan ba da almana ta ilimi maulana maulamu ne hisamuddin muhammad ibn shaykh an-nasik jalalul abidi fi awwal kitab ulumul hadis yana haina nihin wannan wa yake da suna malamin shi dalibin mu sani yace dalibin ibn al-jazari ne mai al-jazariya mai littafin al-jazariya da muke karanta dalibin shi ne lil hakim abi abdullah an-nisaburi qala al hakim hakim yake cewa fa inni lamma ra'aytu al bid'a fi zamanina qad kasurat muga hakim ho shekara nawa muka ce ya rasu 405 Allah mushi rahama yake cewa Allah mushi rahama da jin kai al hakim Allah ji kanshi yace a wannan zamanin namu da naga bid'o'i sun yi yawa wa ma'rifatin nas bi usulus sunna qallat sanin mutane game da usulus sunna ta zama kadan usulul hadis ba hadisi ba matani matani wannan daban ne kuma abinda muke ta fada duk wanda bai karanci usulul hadis ba mustalawul hadis ba yayi zirhi ya fahimce shi to Allah ka tabbatar da cewa cikin hadisi kurakure ne yake ta zabgawa wanda kuma bai san ba yana yin su yace ma'a imanu shine hakim yake fada tun lokacin shi ma'a imanihim fi kitabatul akhbar duk da sun kula da rubuta labarai kawai tarihi wa kasratu dalabiha fil ihmal wal ighfal kuma masu neman su sun yi yawa sun yawaita wajen rabkanuwa kuma da yin banza da abun da ani zalika ila tasnin fi kitabun khafif wannan yasa ya kira ni yasa in rubuta wani littafi karami yastamil ala zikr anwa'i ulumul hadis wanda ya tattaro ambatar wasu nau'ika na ilimin hadisi shi yasa yayi sa mishi suna ma'rifatu anwa'i ulumul hadis qultu sai nake cewa idza qala al hakim fi hadha al qawl fi zamanihi idan hakim ya hudu wannan magana a zamanin shi fa ish naqul fi hadha zaman mi zan mu hada cikin wannan zamanin in an ce fa ish kamar luga ce gargaliya fa ayi shay'in naqul fa innahu la yabqa min ilmu usulul hadis rasmun wala ism yace ba abin da ya saura cikin ilimin hadisi ko a rubuce ko a sunan shi wala yaqra ul azani bi shay'in min hadha fil madaris ba inda zaka ji ilimin wannan yana kwankwasa kunnuwa a cikin madaris makarantu mu zan mu hada haka din makarantun mu na islamiyya da halqat na ilimi da ake da wuya zaka ga fannin mustalawul hadisi da wuya yace wa anta khabirun bi sirqi hadha alhadis kai kuma ka sani cewa gaskiya ne wannan zance ma anna hadha alilmu haqiqun bi an yuqaddama ala kulli alulumi shar'iyya kuma da sanin cewa wannan ilimi ne da ya gabata kamata a gabatar akan dukkan wasu ilimin muka na shari'a shi yasa ran juma'a nace muku za su rika zama rika baki da ilimin mustalawul hadis gami da sunan abi daud duk da muhimmancin shi yace iz kullu ha yutaju ilayha dan dukkan ilimin muka ana bukatar sa amma shi ya kamata a gabatar wa qad sabata ya tabbata ainul laili sa'adatul abadi wal kamalatu sarmadiya cewa samun arziki na har abada da kamala ta har abada bi mutaba'ati rasul sallallahu alaihi wasallam shine in ana mi annabi biyayya wazalika inma tasar ba'da ilmi wannan ko yana yuwa ne bayan an sani bi af'alihi wa aqwalihi wa taqriratihi in mutun ya san fadar shi da maganganin shi da kuma tabbatarwar shi misali ana yanzu idan magana ta zo ta ci karo annabi ya fadi kaza kuma aikin shi ya saba da abun wanne za a gabatar malamin ilmin mustalawul hadis zan mu san wannan idan taqariri na annabi ya ci karo da magana wanne za a gabatar ilmin mustalawul hadis muke sanin wannan idan kuma dukkan su an samu akasin haka wancan ya saba da duka wannan cikin ilmin mustalawul hadis yanzu wanda bai san wannan ba ya ci karo da wannan ya zai yi da su babu yadda zai yi da su zabe zai yi ba magana zabe bace magana ce ta bincike ta ilimi kuma abinda an tsaida kawa haka ake tahiya kuma dan wanda ran shi yake so to wannan duka muhimmancin mustalawul hadis kenan yace allati hiya saniyatu adillatu ulumul islam wanda shine nabiyin dalile na ilimin musulunci wa maddatul usul wal ahkam shine madda ta ilimin usul da hukunci wa tilwa kalamullahil mulkil ayyam yana dabura da maganar Allah mamallaki masa ne wa huwa min afdalu ulumi fa'ida shine mafificin ilimi wajen fa'ida wa asharafuha a'ida kuma shine mafi kore wannan hayane duke shi wa asharafuha a'ida kuma shine mafi daukakar abin da zai komo ma mutum wala yargabu fi nashri illa kullu taqiba kowa ke kwadayin watsa ilimin hadisi ba sai mai takawa wala yusir fi nasari illa kullu munafiqin shaki ba kowa ke gudun ba ma ilimin hadisin annabi kariya ba da bashi taimako ba sai munafiki shaki wa idza ra'aita ar-rajula idan ka ga mutum yazhadu fi sama'il hadisi wa riwayatihi yana kin sauraron hadisi da riwayahi fa alam anna fihi alamatul ilhad kasancewa cikin shi akwai alama ta ilhaji ba mutunan kirki bane matsiyaci ne rawina mun rawaito cikin khulasa daga abi nasr ibn salam annahu qala kita laysa shay'un asqalu an ahlul ilmi al ilhad babu wani abu da yahi a cikin yahi nauyi a cikin ilhadi masu ilhadi wala abgadu ilaihim wanda suka hi tsana min sama'il hadisi gami da sauraron hadisi da ruwaya shi da sanadin shi ko yanzu muka dauka misali yan qalqatu yan qur'aniyun ganin su karanta bukhari ma ka hurci ne ba komai ka musu wannan ba ilhadi wa kafa bi ahlul hadisi sharafan wa fadalan ya isamma yini a yanzu ke ga yaran na akwai wani yanzu inda na koma gidan na makwabcin na dan qalqatu ne mamaki wai wannan wani ke mana mamakin ya akai ba su hala bai zuwa juma'a sallan ma anan yake bai juma'a kuma sallar jami'in ma bai tahiya anan kawai kofar gidan shi ba tsoron kowa anan zai ba wanda zai bi kuma bai tsoron boye mazhabin shi to menene matsalar wai mamakin suke me yasa bai tahiya wannan nace wa ai abinda suka aza asalin su shine busun bu musulmai sallah ba ko ahadari kake karanta kahuri ne ko ahadari kake karanta kahuri ne ya ganka kana goye da wannan matsayin kahuri kake ka ce a gama qur'ani da wani abu kenan ku bai abu kahurai sallah ba gwada ya abin shi larura ce shi a ganin shi ta kama yace wa kafa bi ahlul hadisi to yace duk wanda suke yan ilhadi da mutanen banza ba abinda suka ki kama hadisi da shi ke tona musu asiri duk wata nau'i na bid'a mazanadika su mu'tazila da su jahamiyya da sauransu a ilimin hadisi ake tona musu asiri a bayyana banzancin mazhabin su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu khulafa wa yace wa kafa bi ahlul hadisi sharafan wa fadalan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu khulafa'ahu ya isan ma malaman hadisi daraja da kima cewa annabi ya sa su sune matsayin halifofin shi yace fa maruina musnadan fi maruina kai cikin abinda muka rawato da sanadi cikin musalsalati shaykhul imam qudwatul muhaddisin maulana sayyidul mulla waddini muhammad ibn sa'ud al-kazuruni rahimahullahu ta'ala allah mashi rahama ya rasu shi malamin malamin nashi da yake fada ya rashi ka ta 758 allah mashi rahama malamin shi ne yace mun rawato zuwa ga ali ibn abi talib allah ya rada shi yake cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi ya fito mana wata ran cikin sahabbai ce allahumma arham khulafai allah ka jikan halifofina kullana sai muka ce ya rasulullahi wa man khulafauka suwaye halifofinka yace allazina yatuna ba'di sune wanda zasu zo bayana yarwuna ahadisi suna rawaito hadisaina wa sunnati da sunnata wa yuallimuna hanna suna karantar da mutane ita yana cikin musalsalatul kazaruni rama hurmuzi cikin almuhaddis alfasil ya kawo shi da abu nu'aym cikin al-asbani zailai yayi hukunci da cewa hadisin mawdu'i ne wa annahum mubashiruna bil janna cewa an ba su albishir da aljanna farala wai malaman hadisi mun rawaito da sanadi cikin musalsalatin da muka ambata na kazuruni zuwa ga ibnu abbas allah radda su yake cewa annabi yana cewa man adda hadisan illa ummati li tuqama bihi sunna duk wanda ya bada hadisi daya cikin al'umma ta wanda za a tsaye da sunna ta da shi aw tuslamu bihi bid'a ko a tunkuɗe bid'a da shi falahul janna aljanna ta tabbata gare shi yana cikin waccan musalsalat din shi ma akwai magana akan shi yace wa anta wa anna ta'allumul hadisi ya isa ilimin hadisi daraja cewa karanta hadisi wa ta'alimuhu da karantar da shi khairu min ibadati 60 yahi ibada ta shekara 60 fi ma rawina abinda muka rawato cikin musalsalat inda muka ambata daga bara'u ibn azib yake cewa man ta'allama hadisi yani isne duk wanda karanta hadisi biyu ya fa'u bi ma nafsa wanda zai amfana da kanshi ko ya allimuha ghairu fa inta fa'u bi ma ko ya karantar da wani shi amfana da su kana khairu min ibadati 60 sana yahi ibada ta shekara 60 wa anna al-istighala bi hadha al-fann shagalata da wannan fanni min al-ardi aban qasa wa ma alaiha zahabi khairun kai kuma wannan ilimi mutun ya shagalata da shi yahi al-khairi ya dabaka duniyan nan da abin da ke cikin ta a cika da zinare da azurha mun ga dai yawan duniya to a cika ta da zinare da azurha a ce an baka shagaltuwa da ilimin hadisi yahi wannan wannan kuma hujjar abinda muka rawaito da sanadi zuwa ga Abi Ja'far Muhammad ibn Ali Allah ya radda su yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sari'u talaba fi talabi al-hadis kuyi gaugawa wajen neman ilimin hadisi fal hadisun an sadiqin amso hadisi ga mai gaskiya guda dai khairum min al-aduma alaiha min zahabin wa fidda yahi abinda ke ban kasa a cika ta da zinare da azurha shi ma yana cikin sharfu ahadisu al-hadis da hadisin bai inganta ba wa annan nabiyina daga cikin darajar malaman hadisi annabi ausa yayi wasiya bi ikramihim da girmama su da tarhibihim da yin maraba da su cikin abin da muka rawaito da sanadin mu zuwa ga Abi Harun al-Abdi yake cewa mun kasance idan mun zo ma Abi Sa'id al-Khudri sai yace marhaban bi wasiyati rasulullah sallallahu alaihi wasallam maraba da wasiyar ma'aiki alayhi salatu wassalam sai muka ce mishi menene wasiyar ma'aiki sai yace mana innahu sayati min ba'di qauman yace annabi yace mana Musa habbai akwai wasu mutane bayana da zasu zo yas'aluna kuma al-hadisa anni suna tambaye ku hadisi na fa iza ja'akum idan suka zo muku fardufu bihum ku tausasa musu wa hadisuhum kuma ku basu hadisan nan imana cikin musalsalat na kazaruni khadibi ya kawo shi cikin sharafu ashabul hadisi matsala shi shine Harun al-Abdi mai rauni ne wa annahum mukhayyiruna yawmal qiyama fi dukhulil janna min ayyi abwabiha sha'u malaman hadisi za a ba su zabi gobe kiyama cikin su shiga kofar aljanna ta kowace suka ga dama wannan ku cikin abin da muka rawaito da sanadin mu zuwa ga Abdullahi yake cewa annabi yana cewa man hafiza ala ummati 40 hadisan duk wanda ya harda ce ma al'umma ta hadisi 40 yanfa'uhum Allahu biha wanda Allah zai amfane su da wannan hadisin yace udkhul min ayyi abwabil jannati shi'ita udkhul za a ce mishi kai kila lahu sai a ce mishi shiga aljanna ta kowace kofa ka ga dama wannan yana cikin musalsalat na kazaruni haka cikin hilyatul auliya da bukatul asfiya da bai haqi cikin shu'abul imani amma wannan matani ne wanda yake shahararren yace bai da sanadi mai kyau inji al-Imamul Baihaqi yace wa annahum makhsusuna bi nayl shafa'atin nabi an kebanci malaman hadisi suke samun cetan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da muka rawaito da sanadi zuwa ga ibnu abbas yana cewa man hafiza ala ummati 40 hadisan fi sunnah kuntu lahu shafi'an yawmal qiyama duk wanda ya harda ce ma al'umma ta hadisi 40 na sunna ta zan kasance ni mai cetan shi ne gobe kiyama ga takhrijin a kasa wa anna wujuhum nadira kuma huskokin masu malaman hadisi huska ce wanda take mai cike da ni'ima a wannan kuma abinda muka rawaito da sanadin mu zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa annabi yana cewa nadara Allahu mar'an sami'a maqalati fa wa aha Allah ni'imtar da huskan mutunan da yaji magana ta kuma ya harda ce ta farubbama hamilun faqihun ghayru faqi so diwa za a samu ya dauke da ilimi amma ba malami bane rubba hamilu fiqin ila man hu afqahu minhu so diwa za a samu wanda ke dauke da ilimi ya kai shi ga wanda yi shi fahimta shi hadisi ne sahihi wannan yana cikin mafi ingancin abin da ya kawo cikin wannan baban dun na baya mun ji an ce an yi magana kansu amma wannan sahihin hadisi ne yana cikin Tirmidhi da Ibn Majah hadisi ne sahihi kuma wannan yake nuna babbar daraja ga shagaltuwa da karatun hadisi ba karaman ni'ima bace ba ka addu'ar annabi fa annabi ne yace nadara Allahu mar'an Allah ni'imtar da huskar da mutunan da ya saurari magana ta kuma ya ballaga ta zuwa ga wanda basu ji ba wa annahumul fa'izuna bi afdalil fawa'id sune suke samu da daraja da mafi girman fa'ida cikin abin da muka rawaito da sanadin mu cikin musalsalat inda muka ambata na kazaruni zuwa ga Muhammad ibn al-Munkadir yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min afdalil fa'ida hadisan hasanan yasma'uhu ar-rajul fa yahaddisu bihi akhan mafi girman fa'ida shine mutun hadisi kyakkyawa mutun ya ji shi ya ba ma wani dan uwan shi labarin wannan hadisin nawa kuma hadisin mursal ne wa annahum yafiduna ala Allahi bi mahabirihim fa yadkhuluhum al-janna kuma gobe kiyama za su je ma Allah gungu-gungun su zai ji su je ma Allah malaman hadisi su shiga aljanna da tawwada su ta rubutun hadisi cikin abin da muka rawaito musu da sanadin shi zuwa ga Ali Allah ya radda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza kana yawmul qiyama nan almahabir da tawwada su ko da abin rubutu na zamani kenan zai mu ce su tai da ordinator kin su tunda da ordinator muke rubutu ba sai yanzu yace iza kana yawmul qiyama idan ranar kiyama ta zo ja'a ashabul hadisi ilayya malaman hadisi zai su zo gare ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam bayna idai illa a gaban Allah wa ma ahum mahabir tare da su da tawwada fai quluna sai ce antum ashabul hadisi kune malaman hadisi talama kuntum tusalluna ala nabi so diya kuke ta salati ga annabi na sallallahu alaihi wasallam udkhulul janna ku shiga aljanna yazo cikin adabul imla'u wal istimla da abun nan tabaqatu shafi'iyya na al-imamu subki yace allahumma ja'alna minhum wa la taj'alna muharrimina min barakatihim haka mun ma muke meme ta wannan addu'a qala al-muallif da yake wada Allah mushi rahama ajaztul muslimina qadibatan an yaru anni hazal kitabi ila yawmil qiyama ijaza amma kenan yace na halitta ma dukkan musulmai daga nan har zuwa kiyama su rawaci wannan littafi daga gare ni wa lahu alhamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga Allah farko da karshe wa ala rasulihi wa alihi wa ashabihi salatu wa tahiyya. Tsira da salati da gaisuwa su tabbata ga manzon Allah annabi alaihi salatu wa salam da sahabban shi. Yace naqala hazihi nuskha sharifa al mawsuma bi ishraqatil usul al abd al da'if al faqir ila Allah. Wanda ya naqalto wannan nuskhak da rubutunta na hannu shine Muhammad ibn Abdurrahman an-Najhi, Allah mashi gafara da ma'aifan shi da dukkan mummunai da mummunai da musulmai maza da mata, a yadda ranar da ya rubuto wannan yawmul juma'a, ranar juma'a arrabi ashara min jama'a dal akhirah, 14 ga watan jama'a dal akhirah, shekara ta 175 shekara ta 875 kenan. Wannan ba wai mai rubutun ba, wanda ya nakalto rubutun na malamin. Shi yasa kaga can baya mun ce al'ada ta gudana a ƙarshe suke faɗan ranar da sunan wanda ya rubuta da kuma tarihin da ya rubuta da kuma gurin, ka gani da lokacin. Gashi Allah mashi rahama shi ne ya mana kuma shi da yan nakalto da shi da muallif din, Allah musu gafara da jin kai, Allah musu rahama. Mu kuma da mu karanta, Allah an hwanar da mu ga dukkan abin da muke karantawa na ilimi. Muna roƙon Allah ya arzuta mu cikin sanya mu cikin malaman hadisi da ɗaliban ilimin hadisi da rahama shi da jin kanshi ba dan mun cancanta ba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizquna ilman tanfa'una bihi. Wannan manyan tattaho ne cikin fannin ilimin masalawul hadis wanda na taho da su saboda kullum muna ambatar su. Kamar yadda mun sani cikin ilimin masalawul hadis, cikin ilimin hadisi kai mun sani cewa mafificin littafi shine sahihul bukhari sahihi muslim. To kowane fanni yana da wannan littattafan, cewa mafificin littafi a fanni kaza shine nawana da nawana da nawani. To a cikin wannan fanni mafificin littafi shine muqaddima ta al-imam ibnu salah, muqaddima ta ibnu salah fi ulumul hadis, ita ce jagora, ita ce kamar bukhari ne a cikin matanin hadisi. Daga an ci qala ibnu salah cikin mustalahul hadis, kamar an ce bukhari ne ya ce a cikin sahihul bukhari, to shi ma haka ibnu salah, duk da ko wanda suka mishi intiqad da abin nan da sauransu. To Allah mushi rahama da jin kai, Allah ji kanshi, shine babban littafin da ake dogaro a cikin wannan fannin. Muna kyautata zaton indai har mun samu dalibai masu mai da hankali, masu mai da niyya, har mu kai zuwa karanta wannan littafin. Kahin shi ko shine muna karanta wannan kanana da wanda suka biyo bayan su, kamar wannan da muka yi wata na gaba ma insha Allah, wanda zan musa cikin mustalahul hadis ne, kamar da yace yanzu zan mu maido hankalin mu wajen karanta mustalahul hadis, saboda ilimi ne wanda ya kaura kuma yana daga cikin mafiya daraja cikin ilimin hadisi, cikin ilimin shari'a ma duka. Haka nan bayan shi akwai wannan al-ba'isul hasis, sharh ikhtisar ulumul hadis na al-imam al-hafiz ibn kasir, shi ma yana daga cikin manya-manyan fannunuka na wannan ilimi, Allah mashi rahama da jin kai. Daga nan sai kuma uqudud dirar fi ulumul asr, wannan mustalahul hadis ne duka, wanda suke masu yawaitawa asharhul mutawwal. Mun san wata hikima ta malamai, wata na gaba zan mu ga fanni da suka yi na karatun littafi na fannin hadisi a waƙe, zai yabi malamin shi ko ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam da shauki, amma kuma cikin kalmomin da zai amfani kalmomi ne na mustalahat na ilimin hadisi. To in aka zo sai ayi sharhin su, sai zama na fanni, wannan haka ne yayi, yaban wani malamin shi ne, wanda zan mai wata na gaba yaban abun nan ne annabi ne yayi, amma abun duka kalmomin da ya amfani da su kalmomi ne wanda sun shahi babban fasaha dai take nuna ta malaman hadisi. Watan gaba in zan mai ta mutun zai ga yadda ake baje kolin fasaha a wajen malamai. Shi yana kokarin kawai bayanin ba ya karkata ba zuwa ga bayanin mustalahul hadis, amma yake sanya hada abubuwa guda biyu, ya zamana ya bada ilimin hadisi kuma ya bada yabo zuwa ga malamin shi ko zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam. Wai samu baiti guda inda nan bada misali akan duka wannan akan shi. Misali ne zan bada saboda mu san cewa aikin da yake gaban mu da kuma kyakkyawan niyyar da muke da ita a cikin wannan fanni, matukar Allah ya arzuta mu da masu bukatar shi. Da yayi shi kuma wanda yake mai abun ga mai wannan fannin mai abun ga, sai yayi kokarin kawo yayi kokarin sharhin shi, wasu sai su zo su yi sharhi, wanda zan mu karanta watan na gaba. Baiti 14 ne kawai yana yaban malamin shi, amma kalmomin baitin sun kumshi ilman muka na mustalahul hadis. To sai ya nemi wani dalibi cikin daliban shi cewa yi mishi sharhi, sai ya mishi sharhi. Yana daga cikin malamin wannan ne nan gurin, daga cikin abiyat din yake cewa wadarhu dam'i biwadi isad mursiluhu musalsalun ghayra maqdu'in bi majrahu, kaga nan gurin cikin baitin nan yayi nuni zuwa ga al-hadis al-madru da al-mawdu da al-mursal da al-musalsal da al-maqtu duka cikin baitin nan yace wa tarhu dam'i bi wad isad mursiluhu musalsalun ghayra maqdu'in bi majrahu yaban malamin shi yake amma kalmomin da ya ambata kalmomi ne na malaman mustalahu al-hadis wanda ya ambaci nau'i na kaza da kaza da kaza a ciki to haka nan ya bi su dai bayan dai har ya kare littafin baituka masu yawa a haka ya kare shi har zuwa karshe shi kuma in ya ambata sai malamin mai sharhin yace a cikin wannan baitin ya ambaci nau'i kaza da kaza da kaza da kaza tafsilin su kuma shine kaza ya kawo ta'arifi ya kawo misali ya kawo maganganun magabata da malamai kaga anan baiti na 13 misalan yace ashkuddira bi azuli fi tadallusihi bi madrajil li alilil qalbi addahu ashku ina kai kukan idrabi azuli idrab na mai zargina fi tadallusihi cikin tadallisin cikin tauye aibun shi bi madrajil li alilil qalbi addahu da wani abu da ya kumshe cikin zuciyar shi wanda shi ya kai shi zuwa ga haka kaga nan yayin duni zuwa ga al-murtarib da at-tadlis da al-mudraj da al-mu'allal da al-fazul ada addahu al-alfazul ada kaga nau'i wajen nawa a baiti daya mai sharhi kuma sai ya ce maka al-mudarrib shine kaza sai ya kawo radda Allah ya kai mu muna cikin masu karanta shi karshe ne wannan wajen bada fa'ida cikin ilmu mustalahul hadis daga shi sai kuma muqaddima ta wannan ilmu mustalahul hadis nan zan mu takaita abu muna fatan Allah madaukin sarki ya cika mana gurin mu cikin wannan fanni mai albarka gurin mu shine ya hada shi da nashara shi dan mu samu ladan abu abinda muka fada daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara kenan yanzu wannan tsarin da muka dauka a gaba kiyaye shi zan mitin da mun ga jama'a bu sahalar toba tsarin bai musu bane saboda wancan satin da ya wuce wannan littafin mun yi shi to amma rabin shi ne muka yi to muka shawarci cewa maimakin mu ce mu tsaya sai watan gaba ko mu zo mu idasa wannan me zai hana yau mu komo mu idasa shi in ya so watan gaba kuma ya zamana wani sabo ne zanni kai zamana karatun da ake daga wata sai wata littafi ɗaya mana wata biyu kamar wannan dan karamin to kenan dole hakan kin a gaba sai dai haka za a yi duk littafin da muka fara in ba a samu idasa shi ba sai dai mu bar shi zuwa wata na gaba kuna gani kamar yadda muku bayani shekaran jiya bulaguro ne zan yi wajen gidaran tai da jiya kamata in yi shi amma na ajjala shi na jinkirta shi dan yau mu idasa wannan to kuma kaga bil asaf ash-shadid babu wanda ya halatu sai yan uwa kadan alaikum salam ya ga ai kafa da ku sun yi aka ko sun yi ne daga ba wannan sai biyu sai wannan sai ta kalwara kuma sun yi fa'idan nan ba ya ka ne gaskiya saboda galibin wanda suke bibiya a waje duka samu tambayoyin da suke maka ma suke sa ka farin ciki yake nuna cewa yana fahimtar fanni galibi in ne wasu daga tambaya daga waje zaka san cewa lalle ya san abin da yake a fannin kuma yana fa'idan tuwa sosai a cikin fannin wannan yana cikin abin da ke kara mini kuzari yake kara shajja'a ni akan wannan karatun sa TV yayi yawa lokacin da ana yake da wuya to kawai haka nan kin zan mutu yadda aka dama haka zan a sha mutum in ya bibiya a wannan a kafa sadarwa shi sani in kuma yaga wanda ya dauka ya wadatar mishi shikenan.